sakin da yar uwa bakin haka yake so ruwan zumare ni
bana hannan ka mata fani wasa ta kallon kowa ni ba kamar da da lashin gasa
mana wajeni dake kawai so makan gina a zuciyana sake rainakin zagaye koyina tunanin madani dake kawai aure yake tuna soyayya dare dake a tare
yau sallan miji kuyani wasa ta kallon kowa me mu kuma rana da lashin gasa
karbe san ya shiga harama kace dandan za a fara wasa ay yare
yau sallan miji kuyani wasa ta kallon kowa me mu kuma rana da lashin gasa
samu da kitsan raba na tabbata da ka ya abun ta aure ni martaba sunnar Allah ba wanda ba idan safi yayi
yau sallan miji kuyani wasa ta kallon kowa me mu kuma rana da lashin gasa
sakin ji yar uwa bakin haka yake so ruwan zumare ne.